بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يقول وديعك الله سبحانه وتعالى لسك هذا مؤمن سفيا تا لهدي ترق وطن محرم شكرة dubu 1436 ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, da kuma ita ce biyu ga watan 11 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Ci gaba da darussan mu dai nasiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum na Malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Makon da ya gabata mun tsaya a cikin abin da malamin ke gaya mana umratul qada, ko mun tsaya inda yake gaya mana abin da ya faru yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Makka, da yadda Umama yar gidan Hamza ibn Abdul Muttalib ta biyo manzo sallallahu alaihi wasallam tana kiransa ya baffa ya baffa lokacin da take neman a tafi da ita, da kuma dai abin da ya faru tsakanin Ali radiyallahu ta'ala anhu da Ja'far ibn Abi Talib da kuma Zaid ibn Haritha, na kowanne na kokarin ya zama shi ya dauke ta, shine mai kula da ita, shine mai renanta, da dai abin da ya bi baya duk mun kare wannan aiko. Ba mu tashi inda yake cewa wa fi hadhihi al-umra, a wannan umara ne ko? Yawwa. Yace wa fi hadhihi al-umra tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maymunat bi maymunata bint al-harith al-amiriyya. A wannan umara ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri maymunatu bint al-harith. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla ad-dukhul fi makkah ba'atha ja'far ibn abi talib bayna yadayhi ila maimuna. Dama kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka, ya tura Ja'far ibn Abi Talib ya riga shi shiga zuwa wurin Maimuna din dan neman aurenta. Dama ya zo a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake fadin cewa al akhawatu mu'minatun, wasu ƴan uwa mata muminai ne dukkaninsu. Yace da Maimunatu bintul Harith da Ummul Fadl bintul Harith ita ma, da kuma Salma imra'atu Hamza da Asma bintu Umais hiya ukhtuhunna li ummihinna. Yace duk waɗannan muminai ne. Wannan kuma kalma ce ta yabo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan waɗannan mata guda hudu. Na farko ita ce Maimunatu bintul Harith, ta biyu ita ce Ummul Fadl, ita ma bintul Harith. Maimuna mun ji ta, ita ce Ummul Muminin. Ga kuma yadda aka aure ta, Ummul Fadl ita ce ta haifi Abdullahi dan Abbas. Yawwa. Sai kuma Salma, ita kuma Salma, wasu sun ce bintul Harith, amma kamar yadda muka karanta a makon da ya gabata, ita ce Salma bintu Umais, yar uwar Asma bintu Umais. To waɗancan waɗannan guda hudu baki ɗaya, uwarsu ɗaya dukkaninsu uwa ɗaya ta haife su, amma waɗancan na farko ubansu Al-Harith, waɗannan kuma na biyu ubansu Umais. Mun gane ko? To dukkaninsu kuma ya haɗa ya ce mu'mina. Shi yasa a wasu malaman, a wasu riwayar, ya zo ita ma Salma aka ce bintul Harith, domin da aka ce wa Asma'u bintu Umais sai ce hiya ukhtuhunna li ummihinna. A gani da a ce biyu ne, da ukhtuhuma za a ce, amma tun da ce ukhtuhunna sai yasa aka hada a wata riwayar cewa Salma ita ma bintul Harith, saboda waɗancan da Maimunatu bintul Harith da Ummul Fadl bintul Harith da kuma Salma bintul Harith, to wannan kuma Asma'u bintu Umais ƴar uwarsu ce uwarsu ɗaya, to dukkaninsu kuma ya hada su ya ce musu mu'minat. In ka duba cikin magazi na Al-Waqidi da kuma At-Tabaqat na Ibn Sa'd, da sun ambace ta ne ita Salma a matsayin bintu Al-Harith. Amma dai yadda ya zo a ɗaya hadisin da aka yi maganar da muka karanta a baya, cewa ita ce uwar Umamatu yar gidan Hamza to ya nuna cewa ita yar uwar Asma'u bintu Umays ne shi yasa aka dauke ta ma har aka bada Umama a karkashin wato Asma'u bintu Umays saboda yar uwar ta ce ta wajen uwa to wallahu a'lam nan ina ne muke ya aika Ja'far ibn Abi Talib ko ila Makkah baina yadayhi ila Maimunata faja'alat amraha ila al-Abbas to dai aka je aka same ta cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yana neman aurenta sai ta sanya lamarinta walittakatta kenan shine lamarin da ake nufi anan ta sanya walittakatta ila al-Abbas wurin Abbas radiyallahu anhu wa kanat ukhtaha ko ukhtuha ummul fadl tahtahu a lokacin yar uwarta ummul fadl tana karkashin sa ma'ana ita ce matar al-Abbas mun ji dama cewa ummul fadl ita ta haifi abdullahi dan abbas fa zawwajaha iyyahu sai shi al-abbas ya aurar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya aurarwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan mata ma'ana abbas dan abdul muttalib shine waliyin wannan mata gashi kuma shine baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya daura auren maimunatu bintul harith shine wannan shine sirrin da zaku ji saudiyawa a cikin hadisai ana cewa abdullahi dan abbas ya je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya kwana dalilin shine saboda maimunatu bintul harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummul mu'minin becece gare shi in nassa ce tunda yar uwar uwarsa ce inda ummul fadl ita ce mahaifiyarsa to yakan je gidan maimuna har ya kwana anan har ya ga ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya alwala ya bi shi sallah si sallar dare ta nafila har wata yake fada cewa ya kusaye wani mummunan abu annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauko karatu ya ji tsawon yayi masa yawa har zai gudu saboda lokacin yana karami musan fa har lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu abdullahi dan abbas bai wuce shekara 15 ba wajen 10-12 zuwa 13 kuma a wannan lokaci ne irin shigar da yake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yayi masa addu'an nan da yayi masa wanda mun taba zancan ko da dalilin da har yayi masa wannan addu'a din lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ban daki bai dau buta ya shiga da ita ba lokacin da ya gama abin da yake yana neman ruwa sai ya samu ruwa a kofar ashe abdullahi dan abbas ne dauki ruwan a cikin salka yaje aje masa daidai kofar ban daki saboda fiqihun sa na ganin cewa in an shiga ban daki fa ana bukatar ruwa to dai fito shine ya tambaya wane ne ya kawo wannan ruwa aka ce masa abdullahi ne shine sai faɗi wannan addu'a din cewa allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil to wannan shine sababin wannan addu'a to ga dai yadda aka aure wannan innat tasa wa kanat ukhtuha ummul fadl تحته فزوجها إياه فلما خرج من مكة خلف أبا رافع لحمل ميمونة إليه يا عند من زال الله صلى الله عليه وسلم يفي تدق مكة تو يبر شيني خلف يبر أبا رافع أبو رافع ليحمل ميمونة إليه دين يزم شيني دقو ميمونة يكاوم سئتا أمليا حين يمشي يا عند زيت في فبنا بها بسارف to a lokacin shine har ya tare da ita a wannan wuri da na ambata muku makon da ya gabata wanda ake ce masarif anan ya take ya wato tare da ita a matsayin amaryarsa bayan sun fito daga makka lokacin da aka gama wannan umra kuma sannan anan ne Allah madaukaki ya kaddara rasuwarta anan kuma aka binne ta anan kabarin ta yake to bayan wannan shi wasummiyat hadhihi al-umratu wannan umra da muka ji an kira ta da sunaye daban-daban an kira ta umratul qada imma li annaha kanat qada'an an umratul hudaybiyah an kira ta da wannan suna na umratul qada'i ko dai na daya saboda kasancewarta ramuko ne na umaran nan da aka yarjejeniya sakamakon yarjejeniyar sulhun hudaybiyah najimi wannan magana sai dai ba daga nan cikin karance ba gashi inda ya kawo ta yanzu ce sababi na biyu auli annaha waqa'at hasab al-muqada ko kuma an kira ta da wannan suna ne wato umratul qada saboda ta auku ne gurgurdan muqada wannan sulhu da aka shine ay al-musalah al-muqada shine yin alƙalanci kai alƙalanci kai tattaunawa yarjejeniya da mufawada da musalaha ay almusalaha allati waqa'at fil hudaybiyya wa ta'uku hudaybiyya sai shi wal wajhu athani rajjahu almuhaqqiquna wannan dalili na biyu din na cewa an sa wannan umara suna saboda maganar yarjejeniya ne ba saboda ramukan umara ba yace shine abinda muhaqqiquna malamai masu bin diddigin abu su kwalkwale shi daga cikin manyan malamai abinda suka ambata kenan yace wa hadhihi al-umra wannan umara tusamma bi arba'ati asma ana kiranta da suna har guda hudu suna nau'in sunanta guda hudu ne ana cewa al-qada ana cewa al-qadiyya ana cewa al-qisas ana cewa as-sulh duk wannan sunayenta ne ka iya cewa umratul qada ka iya cewa umratul qadiyya ka iya cewa umratul qisas ka iya cewa kuma umratul sulh in muka dauki al-qada la'alla yafi kusa da wancan magana ta farko shi yasa masu ra'ayin farko suka fade shi cewa saboda ramuko ne na wancan sulhun hudaybiyya in ku aka dauki al-qadiyya da qisas yau qisas ma wancan ma'ana sa kenan qisasi ma'ana ramuko wancan su abin nan umara da ba a sami ba amma da qadiyya da sulh sun fi kusa da wannan magana ta biyu cewa ana nufin yarjejeniya sakamakon yarjejeniyar sulhun hudaybiyya aka samu ta wannan suna duk da insha Allah an fahimta sai ce bayan wannan sai wa qad arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'da ruju'i min hadhihi al-umrati iddata saraya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika saraya daban-daban a bayan komowarsa daga wannan umara din ga sariyar da aka aika wa hiya kama yali sune ga su guda hudu wanda ya ambata mana anan na farko yace sariyatu ibn abil auja sariyar ibn abil auja yace fi dhil hijjati awatan dhil hijja sanata 70 a shekara ta 7 fi 50 rajulan tare da mutum 50 ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki shi wannan ibn abil auja ila bani sulaimin dan yaje ya tinkari banu sulaimin li yad'uhum ila alislam dan kiran su zuwa musulunci fa qalu da ya kira su zuwa ga musulunci da zuwa ga musuluncin sai suka ce la hajata lana ila ma da'awtana mu ba mu bukatar wannan abin da ka kira mu zuwa gare shi thumma qatalu qitalan shadidan sannan suka yi yaki mai tsanani kharaja fihi abul auja har shi ibnu abul auja ne nan ya ce abul auja shi ibnu abul auja ya fito wa usira rajulani min al adwi ko na o juriha ne ko to kai hakuri idan na wani yau hasken ne ba yau na'am yace wa juriha fihi abul auja na saba irin wancan abun bane yawa ina ne yace wa juriha abul auja ko a wannan yaki na wannan sariya aka ji mashi shugaban tawagar ibnu abul auja aka ji masa rauni wa usira rajulani min al adu kuma aka ribaci mutum biyu daga cikin su abokan gaba a matsayin ribatattun yaki aka kama su wannan shine sariya ta farko sariya ta biyu ita ce sariyatu ghalib ibn abdullah ila musabi ashabi bashir ibn sa'ad bi fadak wannan ita ce sariyar ghalib dan abdullah zuwa musabin waɗanda aka ji marauni ko gefan ashabu bashir ibn sa'ad waɗanda suka ji ma bashir ibn sa'ad a rauni din nan bi fadak fi safar a watan safar sanata 80 a shekara ta 8 ma'ana bayan shekara ta 7 ta kare dhulhijja ya fita dama shine watan karshe sai muharram sai kuma safar to a wannan wata na biyu wato safar a shekara ta 8 kenan a bu'itha fi mi'ati rajulin shi kuma an aike shi ne tare da mutum 200 fa asabu min al aduwi na'aman suka samu dabbobi shine na'aman daga su waɗannan abokan gaba wa qatalu minhum qatla kuma suka kashe na kashewa wannan sariya ta biyu kenan thalathan sariya ta uku sariyatu dhati atlah fi rabi'in al-awwal awatana rabi'in al-awwal sunan wannan sariya ita ce dhatu atlah ashe to ma a shekara ta 8 yace kanat banu qudaa'ata qad hashadat jumu'an kabiratan lil igharati ala al muslimin akwai ta kabila sunanta banu qudaa'a su kuma sun taru sun tara dandazo mai yawa na jama'a mai girma kwarai da gaske domin kaiwa musulmi hari fa ba'atha ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka'ab ibn umair annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ka'ab ibn umair al-ansari fi 15 rajulan tare da mutum 15 falaqul aduwa suka hadu da abokan gaba fada'uhum ila al-islam suka kira su zuwa musulunci falam yastajibu lahum suma basu amsa musu kiran musulunci ba wa arshaquhum bin nabli suka yi musu ruwan kibiya hatta tushhida kulluhum illa rajulun wahid had sai da dukkanin su suka mutu suka yi to shahada sai mutum daya faqad irtuffa min bayni alqatla haka aka fito da shi da rauni nan sai irtuffa mutumin da aka jawo shi bashi da lafiya ma'ana an ji masa ciwo aka fidda shi da kyar daga cikin wadanda aka zaro daga cikin mamata shine ake nufi da irtuffa to mutum ɗaya ne kawai ya tsira a ciki kuduba ku ga da sahabbai suka mika rayuwarsu wajen wato kare addinin musulunci na hudu kuma ita ce ta ƙarshe ita ce sariyatu zati irqin ila bani hawazin ita ce sariyatu zati irqin zuwa mutanen kabilan banu hawazin yace fi rabi'in al-awwal ita ma a watan rabi'in al-awwal sanata 8 a shekara ta 8 yace kanat banu hawazin su kabilan banu hawazin qad amaddatil a'da sun taimakawa abokan gaba marratan ba'da ukhra wato ba karo daya ba karo bayan karo fa arsala ilaiha ko sai aka fa ursila ilaiha shuja ibn wahab sai aka tura shuja ibn wahab al-asadi fi 25 rajulan tare da mutum 25 fastaqu na'aman min al-adu suka yaki kuma suka kamo ganima na dabbobi daga wurin waɗannan abokan gaba basu yaki ba kai suka samu waɗannan ganima daga waɗannan dabbobi walam yalqau kaidan bas samu ni ma kirsi ba amma mutanen suka gudu suka bar dabbobin su ha waɗannan bayin Allah daga cikin sahabbai suka samu suka dawo da su gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine dai a dunkule abin da ya auku bayan umratul qada'i na saraya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura to yanzu sai yakin karan batta mai karfi sosai shine a gaban mu wato ma'arakatul mu'ta ma'arakatul mu'ta yana cikin manyan yakoki duk da za ku ji ambatansa bai kai ambatan Badar da Uhud da Ahzab ba musamman ma ku duba ku ga Ahzab duka waɗanda aka shi a yakin Ahzab mutum 11 muka karanta ko 20 ba su kai ba a Ahzab kuma bai kai haka ba dan kaɗan ne adadin amma rundunar da aka tara tana da yawa to amma wannan yakin ba yakin da aka yi sha wahala a cikinsa sosai kuma aka yi kaca-kaca irin wannan yaki ɗin kuma za mu ji yadda abin ya kasance wannan shine yakin mu'ta yace wa hadhihi al-ma'arakatu akbaru liqa'in muthkhim wannan yaki shine yaki mafi girma muthkhim wanda aka zubda jini a cikinsa hatta yuthkhina fil ard jini daga muthkhin athkhana shine a zubda jini ay duka mai karfi sai shi wa a'zamu harbin damiyatin shine yaki mafi girma na jini wanda ya zubda jini aka zubda jini a cikinsa sosai khadaha almuslimun wanda musulmi suka kutsa suka yake shi fi hayati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana babu yakin da aka zubda jini a cikinsa irin wannan yaki wanda dai akai a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hiya muqaddimatun wa tamhidun li futuhi buldanin nasara wannan yaki shine mabudi muqaddima ce shimfida ce ta cin nasara ga garuruwa da kuma kasashe wato kasashen kiristoci da yawa wanda aka yi daga baya waqa'at wannan yaki ya auku ne fi jumadal ula a watan jumada al ula sanata 8 a shekara ta 8 وفق أغسطس أو سبتمبر سنة 29 و600 وندي دي دي دا وطن أغسط كو سبتمبر أشيكالة تقليش دا 20 ترى تميلادية كنا ومؤتا وان مؤتا هكا أكيتوا مؤتا أي بالضم فالسكون أنا كرن تاشد الضم مؤ sai kuma sukuni akan hamza din a ce mu ba mu'ata ba mu'ta yawa hiya qaryatun bi adna balqa'ish sham wata alqarya ce ko ni kauye a mafi kasan balqa'ish sham balqa'na nufin shine balkan balkan areas a sham akwai wuraren da asalin su abin da yake cha kudin baki da fari shi ake ce balqa ana cewa doki balqa idan ya zama yana da sulkin baki da fari to wannan ƙasa kuma haka area take a cikin bangaren Sham ana kiranta Balqa za ku ji dai masu geography suna cewa Balkan countries ko yawa to wannan shi ake nufi da Balqa to a ƙasa ƙasan wannan Balqa in Sham anan wannan ƙauye yake ko gari yake na Mu'ta ashe kenan Mu'ta sunan gari ne kenan mu rike wannan yace baina ha wa baina baitul maqdis marhalatani tsakanin shi wannan gari na Mu'ta da kuma Baitul Maqdis tafiyar kwana biyu ce kawai ko in ce kwana hudu in an ce marhala shine tafiyar da mai matafiyi zai yi abin nan ya ci kwana guda in kwana biyu kai nake so in ce na'am duk tafiyar da za a ci kwana guda ko wuni guda ita ake ce ma marhala to an ce marhala tani kaga tafiyar kwana biyu kenan to tafiyar kwana biyu kuwa daga Baitul Maqdis kaga a cikin dai Sham duka take to sababul ma'arka menene sababin wannan yaki me ya jawo aka yi wannan yaki na Mu'ta yace wa sababu hadhihi al-ma'arka sababin wannan yaki anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha al-harith ibn umair al-azdi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura al-harith ibn umair al-azdi bi kitabihi da littafin ko takaddarsa da wasiƙarsa ila azimi busra zuwa ga shugaban garin busra akwai busra akwai kuma al-basra al-basra ita ce a cikin iraki busra kuma a sham take to wannan busra ta sham mun san sham nan ne kofar da turawa suka shigo wa kasashen larabawa tunda nan ne baitul maqdis yake nan Falastin dai daga Falastin da Syria da Lebanon duk rigiman nan har yanzu ayan nan ake yin ta kuma nan ne inda ake ce ma ardul anbiya mafi yawan annabawan Allah na banu Isra'ila a wannan area suka taso yawa duk tarihi in ka karanto shi mafi yawan center inda rikicin duniya yake kai ya komo a wannan wurin ne to kuma nan ne inda a lokacin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin a hannun Romawa yake mun san Romawa sun karbi addinin Kirista kuma su suka yi molding suka abin nan suka sanya addinin Kirista ya fito da yadda muke ganin sa yanzu domin su mutane ne masu bautar rana da wata da taurari da suka karbi addinin Kirista suka canza shi ya koma yadda suke so har suka mai da wannan na ga mana dai lokacin da aka yi taron shekara ta 325 aka yi majma'a niqiyya suka tabbatar da cewa Annabi Isa Allah ne suka ce duk wanda bai yadda ba a kashe shi to addinin Romawa tasirin sa shine ya shiga cikin addinin Kirista har ya mai da shi addinin wato bautar gunki da wani wanda ba Allah ba amma da musulmin da suka karba addinin Annabi Isa alaihi salatu wassalam suna kan tauhidi cewa Allah shi kadai za a bautawa Annabi Isa manzo ne na Allah ba da bane na Allah ba kuma Allah bane shi sai da Romawa suka shiga addinin suka kawo musu waɗannan abubuwan bayan dai Bulus bai Yahude Paul kenan da muke ji ana ce masa Paul bai Yahude ne ya shiga addinin ya rikita shi ya kawo waɗannan abubuwa har ya sa Roma suka karbe shi a hagunce kuma suka dora shi shikenan ya zama addinin mutane aka yi ta shirka aka yi ta abin da muke gani to wannan shi yasa za ku ji ana cewa Rome saboda a nan wurin suke nan ne abin nan Byzantine Empire da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din daga lokacin sa aka fara yaki wannan yakin na Mu'ta shine mabudin fara waɗannan yakoki da su Sayyidina Umar suka karasa har aka kwace Baitul Maqdis a zamanin Sayyidina Umar yaje ya karbi kidin da hannunsa to wannan shin fadar kenan sababin yakin gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura al-Harith ibn Umair al-Azdi da wasiƙarsa zuwa ga wannan shugaba na garin Busra fa'arada lahu Shurahbil ibn Amr al-Ghassani wa kana amilan ala al-Balqa min ard al-Sham min qibl Qaisar sai Shurahbil ibn Amr al-Ghassani shi balarabe ne lokacin kuma shine gwamna a area Balqa din a wannan area da kasan take min ard al-Sham a kasar Sham min qibl Qaisar daga sarki Caesar Qaisar shine Caesar da turanci Caesar suke cewa ko larabci shine Qaisar mun san da ma shine sunan sarautar a Rumawa to fa awfaqahu rabatan ya daure shi dauri sosai thumma qaddamahu sane gabatar da shi fa daraba unqahu ya kuma sare wuyansa aka kashe shi wa aka kashe dan aiken shine al-Harith ibn Umair al-Azdi wa ya kashe shi Shurahbil ibn Amr al-Ghassani wanda shi duk da cewa balarabe ne amma shine ke wakiltar Rumawa ke anan a wannan area ta Balqa shine ke shugabanci kaman shine gwamna wa kana qatlu as-sufara'i war-rusuli min ashna'il jara'imi kuma da masanan nan abu ne kisan jakadu da kuma wato wakilai dai mun ce jakada shine ai safir ko wanda za a tura shi ya zama manzan wani manzo ko ko kuma dai manzan wani shugaba mun asalin manzo a gun Bahaushe shine jakada wanda ake turo shi to a ka'ida ta yaki ba a kashe jakadan yaki duk mutumin da aka turo shi daga wata kasa zuwa wata kasa domin ya wakilci kasarsa zuwa wannan kasa to haramun ne a kashe shi wannan doka ce ta kasa tun wancan lokaci har yau haka abin yake domin shi jakada a madadin gwamnatinsa yake duk abin da aka yi masa kaman kasarsa aka yi wa don haka ba a taba shi ba a yi masa komai to amma ku ga wannan mutumin shi an kama shi an tsaye da shi aka daure shi sannan aka sa shi a gaba kuma aka sare wuyansa saboda ya zo da sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokaci ina ne wa kana qatlu sufara wa rusul min ashna al jara'im wannan kisan ai irin wannan kisa yana cikin mafi muni na laifuffuka da ake na yaki yusawi bal yazidu ala ilani halatil harbi daidai yake da kai ya mafi ƙari yake akan kamar ka sanar da mutane ne cewa to ku fito za a yi yaki duk mutumin da aka tura wakili ya kashe shi to kamar yana cewa mutane ku fito da shirin yaki yanzu yaki za a yi fashtadda zalika ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan abu sai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina nuqilat ilayhi al-akhbar yayin da aka kai masa wannan labari fajahaza ilayhim jayshan annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai ya kintsa wata runduna qiwamuhu 3000 muqatil yawan adadin wannan mayaka shine mutum 3000 daga cikin musulmi yace wa huwa akbaru jayshin islami shine mafi girman runduna da aka taba hadawa ta musulmi lam yajtami' qabla dhalika illa fi ghazwatil ahzab ba taba irin wannan ba sai a lokacin ghazwatil ahzab kunga yakin ahzab ko ba a yi shi ba amma yakin da aka taba fitowa aka yi shi aka gomurzu mai karfi to shine wannan kuma ba a taba tara wannan adadi mai yawa ba irin wannan lokaci to bayan an hada wannan runduna mai kuma ya gudana umara'ul jayshi suwaye shugabannin wannan yaki wanda suka jagoranci musulmi a tafiyar da kuma tunkarar yaki din wa wasiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilaihim da kuma wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu malamin yake cewa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hadha alba'th manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar a wannan sariya tunda bai je ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai je ba kun ga sariya ce amma kuma mai karfi ce sosai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan yaki ya dora shugabancinsa a hannun Zaid ibn Haritha Zaid ibn Haritha wanda shine ɗaya daga cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yake son sa mun ji ne magana akan sa makon da ya gabata da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan sa anta akhuna wa maulana wa qala kuma yake cewa in qutila zaidun fa ja'farun wa in qutila ja'farun fa abdullah ibn rawaha kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san me zai faru sai shi shugaban wannan yaki shine Zaid ibn Haritha in an kashe Zaid to shugaban shine Ja'far dan Abu Talib in an kashe Ja'far to shugaban yaki ne shine Abdullah ibn Rawaha to bari mu ji me faru wa aqada lahum liwa'an abyada ya kulla musu tutar yaki fara wa dafa'ahu ila Zaid ibn Haritha ya mika tutar yakin a hannun Zaid ibn Haritha aka ce to bismillah wa awsahum yi musu wasiya an ya'tu maqtal al-Harith ibn Umair yace su je inda aka kashe al-Harith ibn Umair tunda shine sababin yakin su je wa an yad'u man hunaka ila al-Islam kun ga dai yaki ne na ramuwa akwai damar in an je maka wa akai hari amma sai ce in kun je ku kira su zuwa musulunci farko tukuna fa in ajabu in sun amsa muku sun musulunta to me kenan ba yaki sai ku hakura sai ku dawo sai ce wa illa in ku ba haka ba ista'inu billahi alaihi ku nemi taimakon Allah akan su wa qatiluhum ku yake su wa qala lahum sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu to ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta zama ita ce dokar yaki har zuwa ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau din nan kuma ba a cire ta ba ita ce dokar yaki duk lokacin da ake yaki tsakanin musulmi da kafirai to ga ka'ida duk wanda ya saba ta to ya saba wa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ughzu bismillah ku yi yaki da sunan Allah fi sabilillah kuma a hanyar Allah ma'ana kar ku yi dan neman duniya kar ku yi dan neman wani mulki amma fi sabilillahi dan daukaka addinin Allah wa za ku yaka ku yaki man kafara billah wanda ya kafirce da Allah shikenan ba a yakar musulmi ba mai zuwa ya ce jihadi yake kuma yaki musulmi la taghdiru kada ku yaudara ku saba alƙawari ayyar jeje ne da ku ku saba musamman ku dauki wani ku bashi aman a bashi wato amanin zaman lafiya a ce wani mun bashi yarjeje ne zaman lafiya sai kuma ana cikin haka sai ku kashe shi an kama kamammu ko ku kashe su wannan saba wa doka ne wala taghullu kada ku saci kayan ganima shine gululi wala taghullu wa makani rasulin an yaghulla ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ولا تقتلوا وليدا كركو كشه يارا قنانا يارو قرمي با اكشه شي ولا امراه كومتي با اكشه ماتا ولا كبيرا فانيا كو صوهو وند يكي تكوف فانيا يا قاري ولا منعزلا بصومعه كدا كومكو كشه wanda ya koma gefe shine munazil wanda ya ware ya koma gefe bi sauma'atin a coci a wurin ibada sauma'a shine wajin ibadan nasara tunda ya aika su ne wurin nasara wanda duk ya buya a coci yake bauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a shiga a kashe shi wala taqta'u nakhlan kar ku sai yanke wani dabino don shi wannan mugunta ce da sa mutane su shiga yunwa wala shajaratan ko wata bishiya da mutane suke samun inuwa karkashin ta duk kar ku sare ta wala tahdimu bina'an kar ku rusa wani gini duk wannan an hana shi a gun yaki ashe a yaki a musulunci me ake yaka mutumin da ya zare makami ya fito zai yaki musulmi shi ake yaka ba rusa gari ba ba kuma kashe yara da mata ba kuma kashe masu ibada ba wannan ita ce ka'idar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk dokokin da ya bayar na yaki Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke sai taudi'ul jaysh al-islami wa buka'u Abdullah ibn Rawaha bayan ya musu wannan wasiya sai kuma bankwana da wannan runduna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bankwana da kuma kukan da Abdullah ibn Rawaha yayi da abin da yace me ya faru yace wallan mata hayya al-jaysh al-islami lil khuruj hadara an-nas yayin da mutane ko wannan runduna ta kintsu shine hayya hayya suka zama ready aka shirya lil khuruj domin a fita hadara an-nas mutane sai suka zo wanda suka za su je yakin da wanda ba za su je ba duk aka zo wurin za a yi bankwana wa wadda'u umara'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka yi bankwana da shugabannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shugabannin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada na wannan yaki wa sallamu alaihi suka yi musu sallama wa hina idin baka ahadu umara'il jaysh to a lokacin ne sai aka ga ɗaya daga cikin shugabannin rindinar yana kuka shine Abdullah ibn Rawaha fa qalu sai suka ce da shi ma yubkik kai ko me yasa ka wannan kuka fa qala sayyisi amma wallah wallahi na rantsi da Allah ma bi hubbud dunya wallahi ba san duniya bane yasa ni kuka in san in za a tafi yaki aga mutum yana kuka ɗayan biyu ne ko sai a ce ko tsoron rabuwa da iyali ko kuma duniya ce daɗin duniya ne bai ishe shi ba baya so ya bari to sai shi yasa ya fara gabatar da wannan yace wallahi ba san duniya bane yasa kuke ga ina kukan nan wala sababatan bikum wa ay wala shauqan bikum ba kuma dan tsananin wato shakuwata da kaunata da ku dan ina son in zauna tare da ku ba shine sababa mun san daga cikin sunayen mahabba akwai insibabi yawa insibabi suna ne na mahabba mun taba wannan zancen lokacin tafsiri a darasin tafsiri ko uminin nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah kuma kuma mun yi wannan zance akwai insibabi shine kwararuwar zuciya cikin zuciya to wannan shine ishtiyaqi wato ya zama cewa yana tsananin kauna da kuma bege na musulmi yace wallahi shi ma ba bege gare ku bane ba tsabar begen ku bane yasa nake wannan kukan menene sababi sai shi walakinni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqra'u ayatan min kitabillah yana karanta wata aya daga littafin Allah yadhkuru fiha an-nar yana ambatan wuta a ciki a cikin ta akwai wa in minkum illa waridha babu wani a cikin ku sai face ya gangara ta samanta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan wani abu ne tabbace ba fasawa maqdiyan an gama hukuncin sa kowa sai ya bi ta saman wuta shine bin sirati a ketare a wuce wannan a suratu maryam kenan aya ta 71 shida ko da daya na'am sai ce falastu adri sai ce wallahi to ban sani ba kaifa li bisuduri ba'da alwurudi ni ban sani ba wannan gangarawar da za a tunda wurudi shine ka bi ta kan abu ka wuce ka gangara cikin sa ka wuce ko ka shiga ciki ko ta saman sa wannan ta saman ake nufi saboda ita wutan an shiga ai an riga an azabtu to ba kowa ke dandanan azabar tauba kowa ashe kenan ana nufin wucewa akan sirati yawa to sai yace wallahi ban sani ba in na gangara na bi ta saman wutar yaya zan fita shine as-sadr suduri shine fita wucewa ta yaya zan wuce ko ba zan wuce ba bayan na gangara yace wallahi shine wannan abun kukana abin da nake tunani shine tsayuwa ta akan sirati ketare sirati da zan yi zan wuce ko ku fadawa zan yi ciki yace wallahi shine abin da yasa nake zubda hawaye ma'ana saboda me yaji a jikin sa cewa mutuwa ce ba dawowa za a yi ba to in ko mutuwa ce ba dawowa za a yi ba ashe akwai tunanin ya kamata ya zama kintsi tsakaninka da Allah mai karfi ne to shine ya tuno wannan abu sai ke zubda hawaye kaga ba zancen dadin duniya bane ba wata amarya sabuwa yi bai baya son ya batta ba kaza da kaza ba dukiya ba ba gida ba abin da yake tsoro shine ya haduwa da Allah zai zama faqala almuslimun sai musulmi suka ce da shi sahibakumullahu bisalamati Allah ya zama tare da ku cikin aminci wa dafa'a ankum Allah ya tsare muku amana Allah ya kawar muku da wannan damuwa da kake tsoro wa raddakum ilaina salihin zanimin Allah ya dawo muku da Allah ya dawo mana da ku kuna matsayin salihai kuma kun samu ganima haka muke fata fa qala Abdullah ibn Rawaha to Abdullah ibn Rawaha kun san mutum ne yana yawan fadin kalmomin waƙe sai yake cewa lakinnani as'alu ar-rahmana maghfiratan wa darbatan dhata farghin tunfidhu az-zabada haka ne ko a taqdhifu az-zabada sai na cire gilashin miki isi lakinnani as'alu ar-rahmana maghfiratan wa darbatan dhata farghin taqdhifu az-zabada aw ta'natan bi yaday harrana mujhizatan bi harbatin tunfidhu al-ahsha'a wal-kabida حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد
wannan ita ce ko su ne baitocin da wannan bawan Allah ya faɗa a lokacin yace walakinnani as'alur rahmana maghfirata yace sai dai ni ina roƙon Allah madaukaki yi min wata gafara ya gafarta mini zanubina wa darbatan zata fardi da kuma wani sara mai fadi shine zata fardi fardi nan ana nufin sa'a yace ina fatan asare ni saran da yake mai fadi ne a jikina sara mai fadi wanda yake taqzifu zabada wanda zai zubo da kumfar jini ya rika fita daga jikina shine abin da ke nufi taqzifu azzabada la ilaha illallah ku duba ku gani ya san abin da zai faru kenan shi so yake ma a masa saran da zai zubda jini daga jikinsa kuma ya mutu ya hadu da ubangiji subhanahu wataala aw ta'anatin ko kuma in samu wani suka tunda dama ai takobi ne ko ma shi harkar yaki ko sara darba shine wancan sara ba'ana kuma shine suka yace ko in samu wani suka biyadai harrana a hannun mutanen harran shine biyadai harran domin harran area bilqa anan suke mujhizatan mai karasa mutum dan an ji ma ciwo kuma ta karasa ko kuma in an yi saran a samu wani suka da zai karasa kisan mutum shine mujhiz mujhiz shine abin da zai karasa bayan an soke ka a karasa ko an sare ka a karasa kisan bi harbatin da wani mashi mashin da tunfizul ahsha wal kabida wanda zai zarce cikin jiki har ya je kikketa kayan ciki ya kuma keta wato koda shi yace abin da ke fata kenan la ilaha illallah yace hatta yuqala har ma dai azo a ce idza marru ala jadafi in sun wuce kan kabari na jadaf shine jadafi kabari wannan yana a cikin alqur'ani ko min al-ajdafi yawa ajdaf jam'in jadaf jadaf shine kabari sai ce hatta yuqalu idza marru ala hadafi jadafi har idan sun wuce gun kabari na sun rika cewa ya arshadallah kai wannan bawan Allah shiryayye min ma'ana me ya kai wannan mutumi shirya min gazin kuma a matsayin sa na mai yaki wa qad rashada ya kuma shiryu wannan ma'ana a ce kun ga kabarin wannan shiryayyen nan mayakin nan wanda ya yaki kuma aka shi a yaki Allah ya kara masa shirya wannan abin da yace yana fata kenan kuma ya samu kuma abin da ya samu kenan a wannan yaki ne mu ci gaba sai ce thumma kharaja alqaum sannan mutanen suka fita wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mushi'an lahum mushayyi'an lahum kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yana mai rakiya gare su shayya yushayyi'u tashyi'an rakiya mutun kai ba ko ka raka shi zuwa bayan gari shine ake nufi mushayyi'an lahum hatta balagha thaniyatul wada' har sai da kai thaniyatul wada' fa waqafa wa wadda'ahum ya tsaya anan yayi musu bankwana kuma ya dawo gida su kuma suka tafi sai taharrukul jayshil islami wa mubaghatatuhu halatan rahiba sai fitar da motsawar su wannan rinduna ta musulmi da kuma bazatan da suka samu na hali abun tsoro domin wannan fita su sun yi tsammanin za su samu adadin da ko bai kai nasu ba ko kuma ya dandara nasu da kadan ne to sai suka je suka samu wani abun mamaki har gaban su ya fadi har sai da aka fara shawara ko a aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga fa adadin waɗannan rinduna da muka gani ko me ya kamata mu yi ne saboda wato razanar da suka yi da kuma girman mayakan da suka gani amma za mu je da abin da Abdullahi ibn Rawaha dinnan me ya faɗa musu ya kwantar da hankalinsu kuma aka ci gaba da abu yace wata harakal jayshul islami wannan rinduna ta musulunci ta motsa fi anha'ish shamal suka yi arewa suka buga arewa hatta nazala ma'an har suka sauka a wani wuri suka yi zango sunansa ma'an min ardi sham shi ma a cikin kasar sham yake mimma yali al-hijaz ash-shamali wanda yana gefen wurin da yake bangaren hijaz amma ta bangaren arewa ma'ana a arewacin shi hijaz in an ce maka arewacin hijaz ina kenan zaka yi tsammani wajejin tabuk domin daga hijaz in zaka yi sham to maka abin nan madina daga area madina zaka wuce kamar da nake ambata mana Saudiya wanda yaje Makka Makka tana ina din Madina tana kudu oh tana bangaren kudu to idan zaka je Sham kuma in ka daga Makka in ka kara gaba to zaka yi wajen Yaman ne duk kudu ne nan ne Yaman to amma an zaka yi wajen Sham inda Baitul Maqdis yake to arewa zaka yi to kai arewa ka zo Madina to daga Madina ita kanta Tabuka wanda ita ce in ka wuce ta sai ruwa sai kuma a shiga Sham din to Tabuka abin nan kilomita 700 ne daga Madina har zuwa yau din to in ka je nan kuma sannan sai a wuce sai ruwa sai kuma a tsallaka sai a shiga Sham to wannan hanyar anan a wani wuri sunan sa Ma'an wai a wannan bangare din to anan ne musulmi suka fara wato wannan zango wa hina idhin naqalat ilaihim alistikhbaratu sai masu bincike yan leken asiri suka kawo musu labari bi anna Hiraqal cewa sarki Hakilus shine Hiraqal sarkin Rumawa kenan nazilun ya sauka shi ma bi mi'atin abko abi ma'ab kai ya sauka a ma'ab min ardil balqa a wani wuri ana ce masa ma'ab shi ma a cikin wannan kasa ta albalqa fi mi'ati alfin min ar a mutum 100,000 daga cikin Rumawa mutum nawa 100,000 su kuma musulmi mutum nawa 300,000 la ilaha illallah kage ina gwaji ba abinda za a gwada lankwamewa kenan to amma ba ita ce ta faru ba wan damma ilaihim amma duk da kun ji su Rumawan sun kai mutum 100,000 to amma akwai kabilun Larabawa da suke karkashin su su kuma bari mu ji irin waɗanda suka su ma suka tafi tare da Rumawan suke taya su yaƙi sai ce wan damma ilaihim min lakhm daga kabilan lakhm wa juzam wa balqain haka ne ko wa bahra wa yaliya wa baliya ko 100,000 waɗannan kabilun su ma suka tada wata 100,000 din kaga mutum nawa kenan 200,000 akan mutum 300,000 wannan banda lamarin Allah ai dama kawai sai gudu to ga abin da ya faru al majlis al istishari bi ma'an a wannan wuri na ma'an da su musulmi suka yi sansanin su sai aka fara shawarwari shine aka yi al majlis al istishari consultative forum kenan lam yakun al muslimuna adkhalu fi hisabihim liqa'a mithli hadha al jaysh al aramram yace wallahi musulmi ba su sanya a cikin hisabin su ba ma'ana ba su kawo tunanin ba su da tsammanin za su haɗu da wannan gagarumin ko gagarumin rinduna nan ce aljaishul aramram wato rinduna badakariya wadda ta fi ƙarfin lissafi shine aramram allazi ina ne yawa allazi bughitu bihi wanda aka yi musu bazata da shi fi hadhihi al-ard al-ba'ida a wannan ƙasa mai nisa yace wa hal yahjumu jayshun saghirun qiyamuhu 3000 muqatil fahasib ala jayshin kabirin aramram mithl al-bahr al-khidr shine suke cewa wa hal yahjumu jayshun saghir yanzu rinduna ce karama wanda lissafin adadin mutanen ta mutum 300,000 ne kawai mayaka fahasib kawai haz sune za su kai hari ala jayshin kabirin aramra kan wata runduna babba mai girma irin wannan mislil bahr al-khidam wa kai ka ce teku ne kato nan ce bahr an nufin teku al-khidam shi ma mai girma sosai kamar domin in aka ce ga abin nan mayaka mutum 300,000 ai bai wuce a ce su zo bakin teku su sha ruwa su koma ba to a ce tekun wannan babban tekun da za a zo a sha ruwa a ce gaba ɗaya duk sojoji ne wasu sojojin ne wanda suke su ne na kafirai sai ce qiyamuhu 100,000 muqatil adadin su kuma shine me mutum 200,000 shine 100,000 mutum 200,000 to anan a wannan lokaci hara almuslimuna sai musulmi suka wato rude wajen tunanin me za su yi wa aqamu fi ma'an suka tsaya a wannan wuri na ma'an laylataini har kwana biyu yufakkiruna fi amrihim suna tunanin me za a yi ne wayanzuruna wayatashawarun suna bincike suna duddubawa kuma suna shawara thumma qalu sai suka ce naktubu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nukhbiruhu bi adadi aduwina mu bashi labarin adadin wannan abokan gaban namu fa imma an yumiddana bir rijali ko dai ya karo mana mazaje ya turo mana wasu mutanen wa imma an ya'muruna bi amrihi fa namdi lahu ko kuma ya umarce mu da umarninsa mu zarce mu ci gaba walakin Abdullah ibn Rawaha arada hadha ar-ra'y amma Abdullah ibn Rawaha yace a shi bai yadda da wannan ra'ayin ba wa shajja'a an-nasa ya zuga mutane ya karfafa su qa'ilan yana mai cewa ya qaumi ya ku mutane wallahi innal lati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna shahada yace lallati kharajtum tatlubun yace wallahi wannan dai da kuke kidin shine abinda kuka fito kuna nema menene yace ash-shahadatu shine ita ce shahada wannan shine abinda zai faru yace wa ma nuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kafratin ba ma yakar mutane mu da adadi ba adadi ne a gaban mu bawajen yakar mutane ko karfi ko yawa wa ma nuqatiluhum illa bihadaddin mu muna ba ma yakar su sai da wannan addini allazi akramana Allah bihi wanda Allah ya girmama mu da shi domin wannan addini da shi muka samu karamcin da zamu iya tinkara kowa da shi kuma wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan bayinsa in bayin Allah suka tsaya tare da Allah suka yi imani da Allah aqida mai kyau dogaro da Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake su komai kankanta su amma idan bayin suka koma suka shantake da duniya ba ruwansu da addinin ma gaba daya to Allah subhanahu wa ta'ala sai azabtar da su ta inda yake so kuma wannan kowa ya san tarihin Laraba in dai ba kuma ta ba wannan darasin shi kadai ya ishe mu daukar abubuwa ciki kun san zuwa yi Larabawa mun karanta can a bayan farkon littafin nan shekaru 4 ko 5 da suka wuce 4 kenan ne ko da wani abu dinda muka fara karatu wannan littafi yawan shekara 4 da kari to a cikin wannan abu kun san menene Larabawa da yadda ba su da komai ba komai bane su kuma ba su da wata kima kafin zuwan musulunci mutane ne kabilu yadda ka san kabilun fulanin mu nan haka a bayan gari na wannan yana wancan riga wannan yana wancan riga haka fa suke to amma saboda karfin wannan addini ya hada kansu suka hadu har suka iya tinkarar duniya zamu zo mu ji lokacin yakin Farisa duk da yake baya cikin sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bangaren tarihi ne bayan an gama rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu an shiga tarihin sahabbai lokacin da zamanin sayyidina Umar lokacin da aka tura wa jakadu zuwa wurin sarakunan Farisa me suke cewa lokacin da ɗaya daga cikin su ya shiga ga shugabannin nan ga Kisra cewa wannan me yazo nema ne abinci yazo nema ku bashi da Allah ya koma sun dauka Laraba irin na wancan ne da takamarsa da mashi a hannunsa aka ce ya aje mashi yace shi ba zai taka ba in za a saurare shi jakada ne in ba za a saurare shi ba a kore a ce ya koma yana taka musu abin shin fada sai da yaje gabansa yace su bayi ne na Allah Allah ne ya aiko su su fidda bayin Allah daga bautar bayin Allah zuwa ga bautar Allah da wannan karfin zuciyar da wannan shine ake cin nasara amma ba zancen adadi ko makamancin sa ba to shine Abdullah ibn Rawaha ya tuna masa wannan abu sai yake cewa illa bi hada din alladhi akramana Allah bi wanda Allah ya karrama mu da shi fantaliqu ishi ku tafi fa inna ma hiya ihdal husnayaini kawai dayan abubuwa biyu ne dukkan kuma masu kyau abubuwa ne guda biyu masu kyau duk alheri ne imma zuhurun wa imma shahada ko dai mai nasara shine zuhur mai rinjaye wa imma shahada ko kuma duk aka ce mu mutu wa akhiran a ƙarshe istaqarra ar-ra'yu ala ma da'a ilayhi Abdullah ibn Rawaha ra'ayi ya tsaya akan cewa a tinkari abinda Abdullah ibn Rawaha ya ambata a tsaye akan wannan shawara mu ma kuma sai mu tsaya a wannan guri insha Allah sai mu ji yadda abin ya kasance a darasin mu na gaba insha Allah barakallahu fikum yassara Allahu umurakum wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in insha Allah